na duka shi ya sani na gode Allah na gaisa na gode Allah na kaishe ni
nan gaskiya
ni ne ni ne san juwa Allah dunya bani lafiya
ni me rai me ne ne san juwa Allah dunya bani lafiya
ni me rai me ne ne san juwa Allah dunya bani lafiya
ni me rai me ne ne san juwa Allah ai dunya bani lafiya
ni me rai me ne ne san juwa bani dunya bani
dominion. C'est moi je chante.
Waza wana mazi diaba,
si
diaba. Waza wana mazi diaba,
si
diaba. Waza wana mazi diaba, si diaba.
C'est bon, Jean-Jean. Chica.
Yeah.
zamu kuma Eruwaze kishiria
Watarana, watarana, watarana zamu kuma
Rana tana zuba
Watarana, watarana, watarana zamu kuma
Airana tana zuba
Watarana, watarana, watarana zamu kuma
Airana tana zuba
Watarana
Yeah.
Seida ya hura igodera
Yada ya shidu lake
Seida ya hura igodera Igodera Seida ya hura igodera
Gajine,
bagajia
Mbazaje kungajine,
bagajia
Matasa kungajine,
bagajia Tunga ya wa dunia, Yesu nazua Gaya wa dunia, Yesu nazua Gaya wa dunia, sojo jine subaza muta bagajiba Sojo jine subaza muta bagajiba
Daga Yesu sama
Sama.